ajiya kuna shirye-shiryen karɓar baki musamman ministocin tsaro na ƙasashen da suke yankin Sahel. Shi wannan tararruki sun za ku yi a kan me kuke so a yi ne?
Taron da za a yi, taron Censored Ministers of Defense, shi za a yi Abuja daga 20 to 22nd.
Me ake so a cimma?
Me ake so maganan security na Sahel sub-region ake so a zauna a tattauna yaya duk problems ɗin da yake face member countries in the region yaya za a haɗa kai a neman solution da zai zamanto criminality, harkan banditry ɗin nan, harkan terrorism ta Boko Haram, harkan irin illegal migration ɗin baki da ake samu.
Masana harkokin tsaro na danganta matsalolin da ake samu a jihohin irin su Zamfara na kashe-kashen al'umma da kuma abin da ke faruwa a Benue, kai da ma wasu jihohin da suke a arewacin Najeriya, musamman ma Kaduna, da cewar kan iyakokin Najeriya da ke buɗe wato border shi ke kawo wannan abu. Me za ki ce dangane da wannan korafi da mutane suke yi kenan?
To border, kaga border akwai freedom of movement. Ba za a iya cewa a hana mutane, ba zai yiwu ba. Especially in ka duba da Nigeria da su Chad, Niger, we have common culture, common language. Akwai doka ta ECOWAS allowing free movement of mutane. Ya ku kamata as people are moving from one place to the other, a rubuta cewa okay ga wane ya shigo on so and so date, ya gama abin da yake a Nigeria ga so and so date ya kama hanya zai fita, ba abin da ake ba kenan. To yanzu abin da za a yi discussing maganan mutane su bi ka'ida, rules din nan ba wai ba sa nan ba, ba abi ne dai kurun. These are issues ya kamata dai za a tattauna a meeting din nan.
Kuma wai na kasashe da kasashe kina za su zo?
Za su zo, yanzu muna kaman Libya, Egypt, Niger, Chad, Somalia, Eritrea, Benin Republic, Cote d'Ivoire, Guinea, Burkina Faso, Senegal. Suna nan dai da yawan su.
Amma jaba ke ganin cewa rashin bada gudunmuwa da ba a bayarwa shike kawo wannan matsaloli suke ƙara faruwa.
Eh to, haka ne, gaske ne maganan da kai. To za a kana za a nana ta a wannan meeting cewa da rashin wayan abubuwa shike jawo problems din. Kowa ya aina shi abin da ya kamata yi. Ya kawo contributions in shi, za a samu zaman lafiya, kuma za a yi monitoring activities in kowa.
Za ku nan taro ne a lokacin da kungiyar ISIS ke yin barazanar shigowa wasu kasashen Afirka, ciki ma kuma har da Najeriya, inda ake cewa gwamnati ta ba da umarnin a kula da tashoshin shigowarta na jiragen sama da kuma ta hanyoyin ruwa. Me za ki ce akan haka?
Wannan meeting din za ta discussing wannan problem din na ɗaya. Dokokin da yake ƙasa kuma a ƙarfafa su. A tabbatar ana aiki da su.
Amma wannan labari na magana ƴan ISIS to ya zo muku?
Eh to ba za mu ce dai ban ba mu da sane, don haka akwai intelligence community suna nan aikin su duk abubuwan da yake faruwa a ƙasa. So muna da labari gwamnati ta ɗauke matakin da ya kamata.